أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سامو تاشي آناء ناء فصببنا الدمع نمري شؤونه ونذري على حكم النزوء حجونه فنحن نقاسي للهيال فنونه جوانا على قدر التخلف دونه فكل فؤاد جمرة تتأجج يتي نعا يتي منزول صلى الله عليه وسلم كاشياء نيسا يحبه muna so mu je Madina amma babu kudi babu kudin jiri fa sababna dam'a sai muka zubar da hawaye muka yi ta zubar da hawaye saboda bakin cikin rashin haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yani santa Madina da nisa ba mu da kudin da zamu yi visa ba mu da kudin da zamu yi tikiti mu je Madina namri shu'unahu muna ta shafan magudanar wannan hawaye hawaye ya zubo mu shafi zubi mu shafi ba kudin tafiya asali namri shine shafi abun da yake zuba ko tare shi shu'un kuma anan shine magudanan abu hawaye yana zuba muna ta share wannan hawayen saboda bakin cikin rashin haduwa da manzon Allah yayi nesa da mu ba za mu yi haduwa da shi ba wa nazri ala hukumin nuzui hatunahu yace muna zubar da ruwan saman hawayen a bisa hukuncin shauki bisa hukuncin shauki da begen haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan hutun din damirin sa hutunahu din yana komawa zuwa ga addamu ne hatun kuma shine ruwan sama mai zubowa saboda hukuncin shaukin haduwa da ma'aiki alayhi salatu wassalam ba mu samu kuma mun hadu da shi ba muke zubar da ruwan sama kuma kan zubar da hawaye saboda yawan sakace ruwan sama ne yake zuba fa nahnu muqasi lil huyami fununahu gamunan nukasi muna fama da bege tsananin soyayya huyam din soyayya wacce za ta sa ka fita a hayyacinka ana ce hayman ana cewa huyam duka ma'anan su daya shine saboda soyayya mai tsanani muna fama da fununahu nau'o'in wannan soyayya iri daban-daban kala muna fama da shi shine qasa yuqasi ka dinga fama da abu kana gogayya da shi akai jawana ala qadri takhallufi dunahu yace bakin cikin mu bacin ranmu yana nan a bisa gurgudan rashin haduwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko rashin kasancewar mu a gunda yake haka ce a takhallufu shine ya kasance baka gun abu kai takhallufi daga wannan waje kenan jawana aljawadin shine bakin ciki bacin rai jawana bacin ran mu bakin cikin mu ko kuma cutar mu cutan da yake damu mu a zuciyar mu ala kadri takhalluf yana na abisa gurgudan rashin kasancewa tare da shi ko jinkirin isa zuwa gunsa dunahu ba tare da mun isa gunsa ba mu samu jinkiri ba mun samu mun je mun sadu da shi ba sawa bi hira'in litahannusi muddatan yace manzo sallallahu alaihi wasallama aguna da wa kullu fu'adin anan anun ga gumu ko ba mu garasa ta kumisin bayan fa kullu fuadin jamratun yace duk wani zuciya jamratun ya zamanto garwashin wuta ne ta ta'ajjaju wanda take kamawa da zuciya take kamawa da wuta ma'ana rashin isa zuwa gun manzo sallallahu alaihi wasallama wa kowannan su zuciyarsa ta zamanto tamkar garwashin wuta jawur tana kamawa ta ta'ajjaju tana kamawa tana ci yanda suke jin ciwon rashin saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka ce alfuadu asalinsa shine abin da ke cikin zuciyar kalbu kuma zuciyar kansa to shine wani lokaci sai ake itlaqin kowanne akan kowanne an ce fuad ana nufin kalbu a ce kalbu ana nufin fuad shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna sam'a wal basara sai yace wal fuada saboda bai ce innal uzna wal aina ba inda cewa innal uzna wal aina zai ce wal kalba eh saboda a sam'u din ba sunan kunne bane jin cikin kunnen ne al basar din kuma ba sunan ido bane ganin da yake cikin ido ka san ido daban gani daban akwai wanda za ka ganshi ga ido yana da ido kai yana da ido kwarara ga ido amma baya gani to ganin shine basar to haka nan al fuad din ba zuciya bane tunanin da ke cikin zuciya ko soyayyar da ke cikin zuciya shine fuadi shine tadqiq na lugha kenan shi asalin larabci abin da yake nufi shine kowace kalma ka san ma'anarta a gun larabawa ba ka san ma'anarta a gun hausawa ba saboda kalmomi diyawa na larabci an mayar da su hausa ta inda ba asali ba yanzu misali a larabcin kana magana irin sun kace hammu kace huzunu kace ghammu kace bassu kace kardu irin wayannan kaga kawai in aka zo ma fassara a Hausa za ce bacin dai bakin ciki to su kuma gun larabawa kowanne daban-daban ne ma'anan su ma daban-daban ne to saboda haka ne zaka ga ake hada guda biyu daga cikin su misali qala innama ashku basi wa huzni ila Allah kaga da basu da huzur din ma'anan su da yare da ba hada su a waje guda dai ba a gun malam bahaushe ne daya amma gun wanda yake ya san larabci to abu ne daban-daban shi abin da yasa Hausa ake fassara su gaba ɗaya a bakin ciki to duka abubuwa ne waɗanda suke janyo bakin ciki in aka ce ghammu shine wato ka shiga cikin wani yanayi ne kana so ka fita ka kasa fita shine ghammu kaga kana cikin bacin rai ai eh shine fa asabakum ghamman bi ghammin din irin yanayin da aka shiga a yakin Uhudu irin wannan ne idan aka ce basu din ba bakin ba bacin rai bane shine tarwatsuwan lamari kai ne ka fara wannan abu yakiwa ka fara wannan abu yakiwa kai ta kame kana ta canja sana'a shine wannan basu kaga wannan zai sa ka bacin rai ai shi gayi nan ana neman Annabi Yusuf alaihi salatu wasalam gashi ba a same shi ba an rasa Binyamin shi ma wansu babban ya ce yana jin kunya izhabu ila abikum faqulu ya abana innaka sarf bazan ya komawa gun mahaifin san usurin da zan bashi ba falan abraha al-ardh hatta ya'zana li abi aw yakum Allahu li zan shiga duniya kawai in naji labari cewa mahaifinmu ya yafe mini hentawo aw ko kuma cikin duniyan can inje in mutu amma ni a fuska na bazan ya komawa gun mahaifinmu in ce zai yi wani abu ba to saboda haka shine basu wannan ka gani kaga kowanne daban-daban ne to kamar wannan ne to shine fa kullu fuadin jamratun tata'ajjaju sawabi hira'in litahannusi muddatan yace ya zauna cikin kogon hira ko ya tabbata mazarin sa as-sawa litahannusi saboda tsananin bauta aka ce at-tahannusu shine bauta mai tsanani wanda ba a sakaci ba a bacci ma'ana ka zauna 24 hours ko motsi ba kai ba kana ta zikiri at-tahannus in ka cire kalmar tahannus din ma wazanin tafa'ul din yana bada wannan ma'ana a kowanne fili shi yasa ake cewa tafa'ul din yana bada ma'ana takallufi shine kasa abinda ba za ka iya yi ba, kasa kanka kai, shine wannan wazani yake bayarwa. To saboda haka saboda tsananin bauta ya zauna ya dade a cikin kogon Hira muddatan zamani mai tsawo. Fa albasahu zakal jalalata burdatan, yace wannan din, wannan zaman shi din a cikin garin Hira, ko wannan at-tahannus bautan nan mai tsanani ba ji ba gani din, to sai ya sanya mishi jalala, ya bashi wani girma da daukaka wanda babu irinsa. Burdatan a matsayin riga, mana mutum ya sanya rigansa, rigan da ba zai iya rabuwa da shi ba, to wannan tahannusi da khalwan da ya shiga cikin garu Hira, to sai ta sanya masa wani riga na jalala, na daukaka da daraja wanda ba zai taba rabuwa da shi ba. Shi yasa yace burdatan din, falillahi abdun, kai mamakin wani bawa, ai falillahi dar, kai mamakin wani bawa, shine manzon Allah, abin mamaki ne shi. Kala fihi mawaddatan, ko kuma kai mamakin wani bawa wanda akan shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada mawaddatan, saboda soyayyarsa, saboda sonsa yake fadan wannan kalima a kansa, yana nufin alfaza zidin kansa, saboda wannan yana daga cikin takhmisi. Kai mamakin wannan bawan Allah mai suna al-imamul alfazazi, abinda yake fada akan manzon Allah, yana cewa ja'altum tidahal mustafa li yaqdatan, abinda ya fada din na mayar da yabon al-mustafa sallallahu alaihi wasallama, li yaqdatan, uddatan li, abu ne wanda nake tanadi da shi nake ji a gobe kiyama. Ma'ana ba ina tunanin zan kai ko sallah ko azumi ko zakka ko waye ba, ko halwa ko waye karatun Qur'ani, a'a, ni abinda nake tanadi ya zama guzurina a lahira shine yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda ya zo a hadisi sahihi, ma'adatu laha kabira salatin wala sawmin wala sadaqatin, a wata riwaya kathira salatin wala sawmin wala sadaqatin walakin ni uhibbu laha wa rasulahu. Haga wannan shine asalin wannan maganan kenan. Dan kaga mutun yana yabon mutun, yana son sa ne, na tanadi yabon sa, mana na tanadi soyayyarsa, saboda dan soyayyarsa ne nake yabon sa. Asarau atul mizani anni tufarraju, yace ina fata, ina da cikakken tsammani, kyautata zaton cewa tsoron fargaban auna ayyuka da za a yi a mizani a gobe kiyama, tufarraju anni, za a kusar da wannan tsoron fargaban auna ayyuka daga gare ni. Saboda menene? Saboda shi bai da wani aiki sai yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu za a daura a mizani yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce mizani ce ba zai karba ba, ya isa? Idan ka daura wani aiki za ya cewa ko ba ikhlasi a ciki, faralinsa bai cika ba, wayadinsa bai cika, a kawo maka wasu abubuwa, a ce wannan aikin mizani ya ce ba zai karba ba. To amma yabon manzon Allah za a daura. To saboda haka ya ce yana fata kyautata zaton cewa fargaban aunawa bayi aiki din shi za a kawar masa, saboda shi bai je da komai ba, baya ji da komai sai yabon al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Za mu takaita saboda masu komawa da mashin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Thank you.